ربي إحسانا إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bayan gaisuwa ta addinin musulunci, muna godewa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kaddara numfashinmu zuwa wannan safiya yau 12 ga watan Jumadal Ula lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1446. Allah madaukakin sarki ya sake dawo da mu cikin wannan masallaci mai albarka. Imam Malik unguwar Makarahu ta cikin garin Azare wanda muke gabatar da darasi, duk da cewa mun kammala wancan littafin, amma gabanin mu shiga wani yau za mu tsokaci ne akan ma'anar alwala da kuma falalar alwala. Muna roƙon Allah madaukakin sarki malamin da ya rubuta wannan bincike, Allah ya haskaka kabarinsa kuma ya nauye mizanin ayyukansa gobe kiyama, mu kuma Allah ya ba mu ikon fahimtar abinda ya rubuta tare da aiki da shi. Ta'riful wudu, ma'anar alwala. Alwudu lughatan, alwudu lughatan, wato alwala a yaren Larabci, literary meaning kenan. Alwudu ya'ti bid-dhammi. Alwala, in an ce alwudu, wawun din tana zuwa da dhamma, shine alfi'lu, alwalar kenan, aikin alwalar, wankewa gaɓoɓin. Wa bil fathi, kuma ana iya cewa alwudu da fataha a waw, abinda ake nufi ma'uhu, ruwan da za a yi alwalar da shi. Wa masdaru aidan, kuma du ana iya barshi a masdari daidai alwalar da tushen kalmar. Aw lughatani, ko kuma dai lugga ne guda biyu. Na'am. Alwudu shar'an, alwala a shar'ance, shine technical meaning. Huwa isti'malu ma'un, shine aiwatar da ruwa mai tsarki. Ala a'ba'in makhsusa, bisa gabbai keɓantattu. Kad bayyanaha wa shara'aha Allahu ta'ala, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan gabban, kuma Allah ya shar'anta alwala. Mashru'iyatul wudu min alkitabi was sunna, dalilai da suke nuna cewa alwala shari'a ce a Qur'ani da hadisi. Qala Allahu ta'ala, Allah madaukakin sarki yace, ya ayyuhal ladhina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'abai. Ubangiji ta'ala yace, ya ku waɗanda kuka yi imani, Abdullahi ɗan Abbas ya ce an kira masu imani a cikin Alkur'ani sau 82. Duk lokacin da ka ji an ce ya ayyuhal ladhina amanu, in ji Abdullahi ɗan Abbas, farfa sam'aka, ka karkaɗe kunnuwanka, ko dai umarni ne za a yi maka ko kuma hani. To ku saurara. Allah ya ce, ya ku waɗanda kuka yi imani, idan kun tashi za ku yi sallah, in kuna nufin yin sallah, faghsilu wujuhakum, ku wanke fuskokinku, wa aydiyakum ila almarafiqi, da hannayenku zuwa tsugurguma, elbow, gwiwar hannu, wamsahu bi ru'usikum, ku shafi kawunanku, wa arjulakum ila alka'abaini, wa arjulakum din nan aqfi ne, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum, adafi ne akan ku wanke fuskokinku da kuma hannayenku da kafafuwanku. Akwai ruwaya da ta zo wa arjulikum, adafi akan wamsahu bi ru'usikum, amma wannan kira'a ce shadza. Kuma aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gwada kafa wanke ta ake yi ba shafatta ake ba, ana shafa ne idan an yi alwala cikakkiya kuma aka sa kofi, amma in ba haka ba baka ka shafe ta baka ba kofi ne a kafarka ba, to kai sallah da lam'a baka wanke wani waje ba, alwalar bata cika ba, sanan sallar ma bata cika ba saboda ka bar farilla. Ku wanke kafafuwanku zuwa idan sawu. Kun ga wannan ayar an ambaci farillan, sauran sunnonin kuma sun zo a aikace daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, an karbo wannan hadisi daga Abu Huraira yaddar Allah ta tabbata a gare shi, yace manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yace la yaqbalu tuqbalu salatu ahadikum idza ahadatha hatta yatawadda, ba a karban sallar dayan ku in yayi kari har sai yayi alwala. Wannan hadisi muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka rawaito shi da ma wasun su. An ibn Umara qala, an karbo hadisi daga Abdullahi dan Umar yace inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, yace naji manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa la yaqbalu Allahu salata la yaqbalu Allahu salatan bighairi tahurin wala sadaqatin min gululin, Allah baya karban kowace sallah face sai da tsarki, kuma baya karban sadaka da akai sama da fadi wato ta gululi da kudin sata, Allah baya karban wannan sadaka sai da abu mai tsarki Allah yake karba, dukiya tsarkakakka. Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi da wanin sa. An ibn Abbas radiyallahu anhuma qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innama umirtu bil wudu'i idza qumtu ila salati, wannan hadisi ingantacce, Abu Dawud ya fitar da shi, Imam Tirmidhi ma ya fitar da shi, wa qala hasanun sahihun, yace hadisi ne mai kyau ingantacce, wa sahahahu Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta shi. Abdullahi dan Abbas yake cewa manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace abin sani kawai an umarce ni da alwala idan na tashi zan yi sallah, ba wai kadai sai in ka tashi za ka yi sallah ne aka umarce ka da alwala ba, ita alwala tana kankarewa zinubai da yawa kamar yadda zamu ji, kowane lokaci ana so ka zauna da tsarkinka da alwalarka, amma ba wajibi bane, amma dai in za ka yi sallah to kai alwala in kana da ita kuma shikenan. An Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam miftahu salati at-tahur, mabudin sallah tsarki alwala kenan, wa tahrimuha at-takbir, abinda yake haramta aiki in ka shiga sallah shine in kai kabbara harama, wa tahlilu at-taslim, abinda yake halasta kai wani aikin da yake mai kyau ne shine in kai sallama. Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi da kuma Imam Tirmidhi wa Ibn Majah wa sahahahu Sheikhul Albani, Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta shi a silsilatul ahadithus sahiha. Fadlul wudu, falalar alwala. An Abi Hurairah radiyallahu anhu qala, an karbo wannan hadisi daga Abi Hurairah yaddar Allah madaukaki tabbata a gare shi yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khataya wa yarfa'u bihid daraja, ku saurara bana gaya muku abin da yake shafewa kurakurai ba kuma yake daukaka daraja. Qalu bala, sahabbai suka ce muna so ya Rasulullah ya ma'aikin Allah. Qala isbaghil wudu'i ala al-makarih, kyautata alwala a lokacin da ba a so kamar yanzu lokacin sanyi, kyautata alwala ka tsaya kai alwala mai kyau ka wanke ko ina yadda ya kamata, kar kai shaf shaf ka tashi ka ballam'a, in ka ballam'a in gabar farilla ne, ko kai sallar in ka gani sai ka sake ka wanke ka sake kuma sallar, in sunna ne gabar, to shine zaka wanke saboda gaba amma ba za ka sake sallar ba, kamar yadda malamai suka faɗa. Kyautata alwala a lokacin da ba a so shine lokacin sanyi. Wa katharatul khuta ila al masajid, da yawan taku zuwa masallaci. Iya nisan ka iya ladan ka kenan, nisan ka da masallaci takun da za ka yi, ladan da za a rubuta maka. In kana kusa da masallaci kai dai zai wahala ka rasa, in kana da himma zai wahala ka rasa jam'i, to amma dai takun ka kuma yayi kadan, duk taku da za ka yi za mu ji a gaba. Wa katharatul khuta ila al masajid wa intidharis sala ba'da sala, da kuma sauraron sallah bayan sallah, ana shafe wa mutum kurakure. Kai sallar magariba ka zauna kana ta lazimi, kana ta ambatan Allah, kana ta karatun Qur'ani, kana ta zikiri har isha ta yi. Wannan gabar gaba ce mai muhimmanci mai daraja. Na ga wani likita a Kano a wani masallaci tsakanin magariba da isha a shekara kudu ya haddace Qur'ani. A shekara kudu iya lokacinsa tsakanin magariba da isha, wannan lokacin ya kibewa kowane aiki ya dakatar da shi. Tsakanin magariba da isha yake ta hadda, shekara kudu ya haddace Qur'ani. Kai ma in baka da lokaci ka dauki wannan lokacin za ka yi mamaki. Haddar kuma ko aya uku uku kake haddacewa, ko ɗaɗɗaya ne ma za ka yi mamaki. Saboda haka sai ga a shekara uku ma za ka haddace Qur'ani. Abin kaɗan kaɗan ake so kana yi, to sai ga yana zama sosai kuma ka yi hadda mai ƙarfi. Na'am. Fadhalikumur ribat, wannan yace manzo Allah yace wannan shine ribati. Fadhalikumur ribat, wannan shine ribati. Fadhalikumur ribat, wannan shine ribati. Ribati aiki ne mai dumbin lada mai daraja wanda aljanna ake samu ta hanyar sa, shine toshe kafar barna. Kamar yadda aikin jami'an tsaro suke yi a tsare mashigar kowane gari, wannan aiki ne mai daraja mai lada, ba dan dai dan abin da suke karba na hannu kasa ba, da sun yi hakuri da shi, to da ladan da za su samu ba su san irin ladan ba. To Allah madaukin sarki ya datar da mu. Wa an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda al abdul muslim, idan bawa muslimi yayi alwala, awil mu'min, rawin ya shakka yace ko dai bawa mu'mini, faga sala wajahu, sai wanke fuskarsa, kharaja min wajhihi kulli khati'atin, duk kurakuran da ya ta fuskarsa, nazara ilaiha, da ya kalla bi ainihi da idansa, ya fita, ma'al ma'i, tare da wankewan da yake da ruwa, aw ma akhir khafaril ma, ko tare da dugar ruwa na karshe da zai isa, to an shafe masa kurakuran da ya gani ta fuskarsa. Ba lasisi aka ba ka je kai ta kallon bulufin, kai ta kallon shedanci, sannan ka zo kai alwala shikenan ba. Wannan izgili kake yi. Ana gaya maka darajar alwala, akwai laifukan da za ka yi kai ma baka san kai ba. To waɗannan laifukan an shafe maka kurakure. Amma banban zunubi wanda aka rubuta akwai ukuba a kansa sai ka tuba. Hadisin ya ci gaba da cewa fa idza ghasala yadayhi, idan ya wanke hannayensa, kharajat min yadayhi kullu khati'a, duk wani kurakure da ya damka da hannunsa, kana baqashat hayada, wanda hannunsa suka damka, ma'al ma, to wannan kurakuran sun fita tare da ruwan da yake wankewa hannayen, aw ma akhir kafaril ma, ko tare da dugar ruwa na karshe da zai isa a hannunsa, an shafe masa kurakuran da yayi wanda ya shafa hannunsa. Wannan ma ba lasisi aka ba ka je kai sata, ka je kai abin nan ba, ka ce in kai alwala an wanke, a shi in hakkin wani ne raddul mazalim, sai an dawo, sai ka dawo mutun shi, sannan sai kuma ka nemi gafara Ubangiji. Fa idza ghasala rijlaihi, idan ya wanke kafafuwansa, kharajat kullu khati'a, duk kurakuran da ya da kafafuwansa, mashat harijla, wanda kafafuwansa ne suka taka suka je sun fita, ma'alma, tare da ruwan da ya wanke kafar, aw ma akhir qafaril ma, ko tare da dugar ruwa na karshe da ya isa a kafarsa, hatta yakhruju naqiyan, har mutun ya fita tas mina zunubi daga zunubai ba shi da zunubi. To Allah yana son mu duk abubuwan da cewa wannan kai laifi to ga kuma abubuwan da kankare maka zunuban ake. Wannan ma hadisin Imam Muslim ya fitar da shi da waninsa. An Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam atal maqbara. Hadisi daga Abi Hurairah yaddar Allah ta tabbata a gare shi yace annabi manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya je makabarta. Faqala sai yace assalamu alaikum dar qaumin mu'minina. Amincin Allah ya tabbata a gare ku ya ku gidajen mu'mine. A iya mu'mine akai addu'ar kenan. Wa inna insha Allahu bikum an qaribil lahi kuna. Mu in Allah ya so nan ba da dadewa ba mun kusa riskanku. Sai manzo Allah ya ce wadattu law anna qadara aina ikhwanina. Yace ina ma da mun ga ƴan uwanmu. Qalu awalasna ikhwanaka ya rasulullah. Sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah mu ba ƴan uwanka bane. Qala antum ashabi. Bai ce a'a ba. Sai yace antum ashabi ko ai sahabbai na ne. Wa ikhwanuna ƴan uwanmu kuma alladhina lam ya'tu ba'du wanda ba su zo ba mu kenan yanzu. Duk wanda bai rayuwa da annabi ba shi ake nufi. Qalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti min ummatika ya rasulullah. Ya zaka gane wanda bai baka ganshi ba bai zo ba a zamaninka a cikin al'ummarka. Qala sai yace ara'aita ka bani labari ma law anna rajulan lahu khaylun ghurran muhajjalatun baina dhahrai khaylin duhumin buhumin ala ya'rifu khaylahu. Yanzu ka ce mutun ne yana da dawaki ko yana da doki, dokin nan yana da farin feci haske guda biyar da fuska da hannaye da kafafuwa ba waje biyar ba kenan, hannaye biyu kafafuwa biyu fuska. Yana da dokin ka kana da shi mai fari biyar dandane farinsa guda biyar. Yace a tsakanin dawaki masu yawa kuma bakake ya zaka gane naka. Duk sauran bakake ne kuma suna da yawa kai kuma naka gashi nan da faske guda biyar a jiki. Qalu bala ya rasulullah. Suka ce eh ya ma'aikin Allah. Qala yace fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina min alwudu. Yace to ƴan uwan mu za su zo suna da farin feci suna da haske guda biyar saboda alwala alamun alwala. Wa ana farquhum ala alhawd. Ni kuma na riga su zuwa tafkin alkawthara. Ala la yazdadanna rijalun an haudi. Maza Allah ya ce ku saurara fa ku ji. Za a ringa korewa wasu jama'a wasu mazaje daga tafkina. Kama yuzdadul ba'iru dal. Unadihim ala halumma. Kamar yadda ake korewa ɓacaccen raƙumi a cikin garke. Ni ku ina kiransu ina cewa ku tafo ku zo ku zo. Fa yuqalu innahum qad baddalu ba'daka. Mala'iku suna cewa ai baka sani ba sun sanja addini bayanka. Sun kawo bid'o'i sun cusa cikin addini. Suna ganin ma wanda ba su ba ba addini na gaskiya yake ba. Fa qulu suhukan suhukan. Sai manzo Allah ya ce to anesanta da su anesanta da su si can kar ma su matso nan. To in kana so ka je tafkin alkawthar sai ka bar bid'a. Sai ka tsaya a sunna dodar ba wani kwana. Muslim Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi. An Abi Umama Umama al-Bahili radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha tawadda'a ar-rajulu al-muslim. Idan mutum musulmi yayi alwala kharajat khatayahu min sam'ihi wa basarihi wa yadihi wa rijlaihi. Kurakuran da yayi wanda ya ji da kunnansa da wanda ya gani da wanda ya damka da wanda ya taka ya je duk sun fita. Fa in qa'ada qa'ada maghfuran lahu. In yazo ya zauna a masallaci ko ya zauna to ya zauna an gafarta masa. Duk wannan falala ce ta alwala. Wannan Hadisin hadisi ne Hassan. Na'am. An Abi Malik al-Ash'ari radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي الطهور شطر الإيمان سركي ساجن إيمانيني ربن إيمانيني والحمد لله تملأ الميزان فدن الحمد لله يناتيك ميزاني وسبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض فدن سبحان الله دو الحمد لله suna cika abin da ke tsakanin sama da ƙasa ladansu. Wassalatu nurun, sallah haske ce. Wassadaqatu burhanun, sadaka dalili ne kana da imani. In kaga mutum yana sadaka to yana da imani. In kaga mutum baya sadaka to imanin da sauki. Wassabaru diya'un, haƙuri haske ne. Wal qur'anu hujjatul laka wa alayka, qur'ani hujja ne a gare ka ko a kanka. In kai aiki da shi ya zama hujja, in baka yi aiki da shi ba a kafa maka ya zama hujja a kanka. Kullun nasu ya gudu, dukkan mutane suna wayan gari. Faba'i'u nafsahu, akwai wanda yake sayar da ransa ya halakar da ita. Famu'tiquha, akwai wanda yake ƴanta ransa aw mubiqaha ko ya halakar da ita. Ran nasa. Muhalli shahid anan shine tsarki rabin imani ne. Kaga baka alwala sai da tsarki. Ita ma alwala ana ce da ita tsarki. Imam Muslim da wasunsu suka fitar da wannan hadisi. An Uthman radiyallahu anhu, daga Uthman bin Affan, yaddar Allah ta tabbata a gare shi, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yace man tawadda'a, duk wanda yayi alwala, fa ahsana alwudu'a, ya kyautata alwala, kharajat khatayahu min jasadihi, duk kurakuran da yayi daga jikinsa sun fita, hatta takhruja min tahti adfarihi, har sai duk kurakuran sun fita ta karkashin farcensa tare da dugar ruwan kenan. Imam Muslim da wani sa suka fitar da wannan hadisi. Wa anhu, daga gare shi dai Uthman bin Affan radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tawadda'a hakaza, yazo ya gwada alwala ne a sahabbansa, yayi practical, yace bawan sa Humran ya kawo masa ruwan alwala, da yayi alwala sai yace man tawadda'a hakaza, duk wanda yayi alwala kamar yadda nayin nan, ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi, an gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa. Wa kanat salatuhu wa mashihu ila salatin ila almasjidi nafila, sallarsa da tafiyarsa zuwa masallaci ƙarin lada ne, shine nafila. Da yayi alwala sai yace to nayi alwala ne irin alwalar Annabi sallallahu alaihi wasallam, kuma ga abin da Annabi yace. An Ibn Umar radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda'a ahadukum, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku yayi alwala, fa ahsanal wudu'a, ya kyautata alwalar, thumma kharaja ila almasjidi, sannan ya fita zuwa masallaci, la yanzi'ahu, ba abin da ya fitar da shi, illa sala, face sallah, lam tazal rijluhu al-yusra tamhu anhu sayyi'atin, kafarsa ta hagun ba za ta gushe ba, tana shafe masa kurakuran da yayi, wa tuktabu lahu al-yumna hasana, kafarsa ta dama kuma ana rubuta masa lada kyakkyawa da ita, hatta ya dakhula almasjid, har ya sai ya shiga masallaci. Kaga iya nisan ka iya ladanka. Walau ya'lamu an-nasa ma fil atmati, da mutane sun san abin da ke cikin sallar isha'i, was-subhi da asba, la atawhuma walau habwan, da sun zo koda suna ja ne, koda suna rarrafe ne, suna ja da mazaunansu, ba za su iya takawa ba, da sun fito sun zo. Kuma da sun san, a wani hadisi yace da sun san in sun zo za su samu wani kashi, ai da sun zo. Akwai alhajin da duk asuba yake raba sadaka, ko tun daga karshen gari ta ko ina, da in ka fito za ka yi ta kallon nakasassu, wato waɗanda suke masu larura, za a ga suna ta tafiya, wanda in dan Allah ne su fito ba su fito ba, Eh mabukata da yawa ko?
Ba su
kade ba. Mabukata har ma masu lafiya. Za ga da yawa nausuwa ake sai an je an karbo. 200 ne ko naira 100 ko ba haka bane? Amma kullun sai sun fito wallahi za ga da ta kowane angle ta kowane dungo daga can matsango daga can ina ne duk yadda baka tsammani har da kauyuka wallahi zuwa ake. Saboda za su samu wannan abu. Ko sallah wasu ba su yi wallahi. Ya kamata a ce duk wanda zai fito wannan to ya samu sallah. Amma wani ana sallar fa zai wuce. Ya je kawai ya karba kuma ya dawo. Kaga yayi hasara. Ya katse baccinsa wani fatin wajen uku yake tashi yana tafiya. Dan ya karbi wannan 200 kadai. To wannan misali kenan gashi nan a wajen mu. Ai wanda yake yin wannan yana aiki kware mai lada. To amma su da suke karban ya kamata kuma su ringa yin sallah. Ko masu bayarwan su ringa musu wa'azi. In an zo sai a ce to waye bai sallah ba kuma gefe sai a hana shi. Eh. To za ka ga suna sallah. To Allah ya datar da mu. An ibn Umar radiyallahu anhu ma qala an karbo hadisi daga Abdullahi dan Umar yaddar Allah madauki tabbata a gare su yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza tawadda ahadukum fa ahsana alwudu idan ɗayan ku yayi alwala ya kyautata alwala thumma kharaja ila almasjid sannan ya fita zuwa masallaci la yanzi'ahu illa as-sala ba abinda ya fitar da shi sai sallah lam tazal rijluhu al-yusra tamhu anhu sayyi'a wa tuktabu lahu al-yumna hasana hatta yadkhula al-masjid walau ya'lamu nasa ma fil atmati was-subhi la'atawhuma walau habwan da mutane sun san abin da ke cikin sallar isha da asuba da sun zo koda da jani koda da rarrafe ne wannan hadisi wato Sheikh Albani ya inganta shi yace hadisi ne ingantacce wa ma'anahu inda al-Bukhari wa Muslim min hadisi Abi Huraira akwai ma'anarsa a cikin Bukhari da Muslim daga hadisin Abu Huraira an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man tawadda'a fa sana alwudu duk wanda ya alwala ya kyautata alwala thumma raha sannan sai ya tafi masallaci yayi safako fa wajada an-nasa qad sallu yana zuwa sai ya samu an yi sallah atahu Allahu mithlu ajri man sallaha Allah zai bashi ladan wanda suka yi sallar wa hadaraha kuma suka halarci sallar la yanqusu dhalika min ajrihim shay'a ba a tauye masa daga cikin ladan su duk ladan da za su samu shi ma zai samu Abu Dawud ya fitar da wannan hadisi da Imam An-Nasa'i da wasansu Muhammad Nasiruddin Albani ya ce ingantacce ne an Zaid ibn Khalid al-Juhami Juhani anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yace annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace man tawadda fa ahsana alwudu duk wanda ya alwala kyautata alwala thumma salla raka'atayn sannan yayi salla raka'a biyu la yasfu fihi ma bi rabbkanwa a cikin su ba ghafarallahu lahumu taqaddama min dhanbihi Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na zanubin sa bi rabbkanwa a ciki ba rawahu Abu Dawud wa ghairihi Abu Dawud da wani sai fitar da hadisin Muhammad Nasiruddin Albani yace hadisi ne hasan an Uqba bin Amir radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man tawadda fa ahsana alwudu wanda ya alwala kyautata alwala thumma salla raka'atayn sannan yayi salla raka'a biyu yuqbilu alaihi ma bi qalbi ya fuskanci sallar da wato zuciyarsa da fuskarsa wajabat lahu aljanna aljanna ta wajaba a gare shi wato kai alwala ka kakkade zuciyarka daga duniya da abin da ke cikin ta kamar yadda Abdurrahman al-Akhbari ya siffanta kai sallar baka tunanin komai baka tunanin wani abu ka fuskanci Allah kadai to aljanna ta wajaba a gare ka aiki ne ko an Uthman radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul daga Uthman dan Affan yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man tawadda'a lis-salati wanda ya alwala dan sallah fa asbaga al-wudu ya kyautata alwala thumma masha ila as-salati sannan ya tafi zuwa masallaci al-maktuba sallah ta farilla fa sallaha ma'an nas ya sallace ta tare da mutane aw ma'al jama'a ko tare da jama'a aw fil masjidi ko a masallaci ghafarallahu lahu dhunubahu Allah ya gafarta masa zanubansa Imam Muslim da wasansu suka fitar da wani hadisi. An Ali radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala. Hadisi daga Sayyidina Ali yadar Allah tabbata gare shi yace. Yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace isbaghil wudu'i fil makarihi kyautata alwala lokacin ba da ba'a so lokacin sanyi wa imalul aqdami ila al masajidi da gabatar da aiwatar da dugadugai zuwa masallaci taku kenan wantidari salati ba'da salla da sauraron salla bayan salla yaghsilul khataya ghaslan yana wankewa kurakure wankewa Imam al-Hakim ya fitar da hadisin sahihi ne ala sharti Muslim wa wafaqahu adh-dhahabi dhahabi ya dace da shi wa qala al-Haythami yace fi zawaidi rawahu Abu Ya'la والبزار وقال رجاله رجال صحيح مذاجان حديث مذاجين ingantattu hadisi na kusan karshe na karshe kai yace wa an humrana bin aban daga humrana dan aban anna uthman da abi wudu'in sayyidina uthman yace aka masa ruwan alwala fa zakarahu sai ya ambace shi sifata wudu'in nabi sifar alwalar annabi thumma qala sanna yace qala sallallahu alaihi wasallam fi akhir alhadith manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya fada karshen hadisi man tawadda mithla wudu'i hadha duwan da alwala irin wannan alwalatawa thumma qama fa salla rak'atayn sannan ya tashi nafila rak'a biyu la yuhaddithu fihi ma nafasahu bai zantar da ransa ba bai tadin zuci ba bai tuno wani abu ba ya fuskanci allah kadai ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi an gafarta masa abin da ya gabatar na zanubansa Bukhari ya fitar a cikin Fathul Bari da Imam Muslim ya fitar da shi da Imam An-Nasa'i to wannan shine a takaice falalar alwala wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a takaice Allah madaukakin sarki ya datar da mu a wannan lokacin ana buƙatar a ringa yin alwala mai kyau kar a bar lamba kar a bar wani waje ruwa bai shafe shi ba in kai alwala da lam'a kuma ka gani ko kuma aka gaya maka ka ki gyarawa to in dai wajen na farilla ne ka san sallar ba ta yi ba sai ka wanke in kuma waje na nafila ne to wannan sai ka wanke saboda sallar gaba ba sai ka sake sallar ba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana subhanakallahu wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم